أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم. بعد من الذي أعد الله تبارك وتعالى قديا كام ونن لوكتي مريتين جمعة منا شاوك قوتا صفر هجرة جهود أيار الهدود أربعين دا هدو وندي دي ترى قوتا ترى miladiya ta 2022 anan zawayan mu zawayi Sheikh Malam Marwan radiyallahu anhu wa rahimahu Allah wa rahmatuhu wasi'a inda zamu sai gaba da karatu da Ishfa bi ta'rif kullu Mustafa sallallahu alaihi wasallam zamana dari kenan in Allah tabaraka wa ta'ala ya so zamu tashi al-fasl ar-rabi' fasihin hudu cikin wannan kismi na biyu juz'i na biyu ما ورد عن السلف ولا إمتي من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم وانا فتني ذي باني بس كان أبن دي يزو دقا مارغانيا مقباتا ناقري واتو أبن نقصامو دقا صحباء النبي صلى الله عليه وسلم دتادي أي أبن دي سكة فدي قمقا biyayya wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma halaye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addasana shehu abu imrana musa bin abdurrahman bin abi talid al-faqih sama'a alayhi qala addasana abu umar al-hafiz haddathana sa'id bin nasr addasana qasim bin asbagh wa wahab bin matarra qala haddathana muhammad bin wadah حدثنا يحيى بن يحيى الليثي كننكو حدثنا مالك عن ابن شهاب رجل من آل خالد بن أسيد وان سلسلة حديثي تازو وتدنغني وني مسلم من آل خالد بن أسيد كمان اللي ياتي غني حديثي وندا امام مالك يلتدي شي cikin muwatta'atin daga shi na ruwaya ce ta yaya bin ne yayin laifi daga wani mutum daga Ali Khalid bin Asif ayin cikin an gidan Khalid dan Asif shi wannan Khalid dan Asif yana cikin wanda muallabatu qulubihim wanda sai amul fatah suka musulmuta sai shekara ta 8 suka musulmuta annahu sa'ala Abdullah ibn Umar shi wannan mutum wannan ba a hudu ko wane ne ba daga cikin ɗan gidan Khalid dan Asid ya tambayi sai na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma fa kala ya Abu Abdurrahman inna najidu salata al-khawfi wa salata al-hadri fi al-Qur'an wa la najidu salata as-sahr eti ya Abu Abdurrahman muna samun sallah wala shi ya sallar tsoro da sallah ta zaman gida a cikin al-Qur'ani sallar tsoro sallah dai wanda ake bayani wa idza kunta fi fa aqamta lumus salata fantakum qa'idun minhu ma ga hadiyya zuwa dai inna salata kanat arzun ila kitabun mawqusa na an yi bayani cikin alqur'ani in a halin yaki ne ga yanda za ku yi sallah don kuma halin zama gida ne in halin zama gida ne shi ma ya zaka kashin kace mun samu wannan in halin zaman gida ne akwai yanda za yi kenan in halin gidan zaman gida ne cika sallah yake in kuma halin balaguro ne ana kara ana yanda aka san sallah ta balaguro shine duk sallah mai raka'a hudu sai a yi ta raka'a biyu to yace mun samu wannan a cikin Qur'ani mun diba mun ga wannan ta yaki mun san da ita mun san da sallah ta zaman gida ana cika amma ba mu samu cikin Qur'ani mun karanta ba mu ga inda aka ce ba in kai sahiya saboda balaguro sallah mai raka'a hudu ka mai dosa mai raka'a fa qala ibn Umar radiyallahu anhu sai Abdullahi ibn Umar idan ta bata gaishe yace mai ya bana akhi إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. إتياكي دن دن قوانا أنت يوني ياسمي دن دن قوانا باوي دن بابنش دن قوانش بني با دن دن قوانش ني دن قوانش عم سلمشي كما قال تيتا توسى ساوة yanda mutum shi ma zai mai kayyaji ya kausa sami a cikin magana yace ya kai dan dan uwana inna Allah ba'atha ilaina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dai Allah ya aika mu annabi Muhammad sai da mutum Allah tabbata a gare shi wala na'lamu shay'an muko ba mu san komai ba wa inna ma naf'alu kama ra'ayna yaf'alu shi kawai mu muna aikatawa ne kamar yanda mu ga yana yi inda maga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi haka zani Qur'ani yayi musanni zaka idan ka kadiba daga wurin Qur'ani har zuwa kace kai ban gani ba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shikenan ya ishe mu hujja amma da haka ba akwai za a iya kwatanta mai eh ga yanda aka yi wani ma ya taba tambaye sayyidina Umar ce ni ma na taba ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ai sallah ita wannan tarje sallah gashi in kuna halin cikin zancen tsoro ake yi amma mu gashi muna yi in halin balaguro muna rike sallah Allah ya sani mace wannan wata kyauta ce ta Allah yayi muku ko rike kyauta rukhsa ko rike rahusa rangume ne Allah ku wace fataqabbal sadaqatahu ku kafi wannan sadakan da Allah ya muku to duka wannan muku ya tsala mai tawili ce mai a'a yana so mai nuna mai muhimmancin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu addinin wa kida ne gaskiya mu hukun mu san komai ba Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ku yanda muka gaina yi haka nan zan shikenan mu huta dama yace sallu kamar ra'aytuni usalli khudhu anni manasikakum ku yi ka wannan gaina yi kuma Allah yace qul in kuntum tu'minuna fattabi'uni yuhibbukum Allah in Allah kuke ni Allah kuke so ku biyo ni ma ata ku rasul khudhu Allah da ya nuni wannan annabi shine za mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu a halin balaguro shikenan kai in ban gani ba a cikin alqur'ani kaga ce a ni ban gani ba bana yi ba kai abun koyinka abun biyanka shine annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ake wa kana umar ibn abdul aziz haka umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu yana cikin tabi'ai ya zo hijira tana da shekara 61 ne yayi yana ana ce ne khamisul khulafa'ir rashidin Allah ya taimake shi yayi jagoranci nagari wanda kawai daga halifofin nan guda hudu da aka sani sai shin mu da adalci da jagoranci nagari wanda Allah ya sanya ce ma alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na hore ku da biyu ku da sunna ta da kuma sunna ta halifofi na wanda suke shirye yi to al'umma daga baya saboda dacewa da saka yanda Allah ya datar da shi da jagoranci nagari ya zama shugaba adali yayi kama da wa'ancin halifin guda hudu sai ake hada su aka ce ruwa khamisu khulafa ar-rashidi yana ciki shine halifa na biyar har yau kiyar tsana suka shirye wa'an suka ce shine na shidda saboda shi ma sayyidina Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu anhuma shi ma ana kirga shi cikin halifofi shiryayyu zika ma ake sallallahu alaihi wasallam shi ma ana kirga shi shine na biyar aka ce to shi wannan Umar ibn Abdul Aziz shine na shidda shi Allah ya taimake shi tunda ya hawo mulki tunda ya kama mulkin nan don ya hawo shi ne aka sanya shi sai cewa dai lokacin an mai da mulkin kamar gado lokacin Banu Umayya sai sarkin lokacin ana ke mai Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sai ya sanya ya alƙalwata in yi wafati a dora Umar bin Abdul Aziz haka za ka dora shi hakan nan ya nemi manyan mutane masu suyin tsoro na irin sai Hassan al-Basri ya ce to abin nake so ka nuna mini ka hada ni da waɗanda za su taimaka na a wannan an dora mini wannan yau ka bani mutane wanda za su taimaka na akan wannan aiki wannan abu mai nauyi sai Hassan al-Basri shi ko an san shi da hikima ana cewa cikin mutane yayi kowa magana shi tayi ko magana kowa kama da magana annabawa shi aka ce tabi'i ne amma yayi kowa kama da sahabbai kan shi kake sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga iya magana ga kuma tsoron Allah da hikima sai ya ce ne to wa'anda suke san duniya kai baka san su wa'anda kuma suke san lahira su ko ba su san ka kawai ka dogara ga Allah kawai Allah ka nemi taimako Allah fasta'in billah masu wanda kana so a haɗa ma mutanen da zuwa zaka kama ma su mutanen duniya kai ma baka san su wanda duniya suke so baka san su kuma wanda su suke san lahira su ma ba sa san ka a matsayin ka na sarki su kullun suna ma hada kuma kawai ya ce fasta'in billah to ya nemi taimako Allah ya yi kokari sosai ya jajirce ya yi watsi da duniya ya an yi shingo da adalcin da kusan ba a taɓa gani irin shi ba a zamanin shi duk cewa bai wuce shekara biyu ba shekara biyu ne ya yi da wata biyar aka ce da kwana ko 25 ne saboda aka ce wata rajab wata hijira tana da shekara 101 cikin watan rajab saura kwana biyar watan rajab ne kare shi ma aka bashi guba aka shahadantar da shi haka nan to Umar bin Abdul Aziz shi ne yace sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri ba'dahu sunanan al akhdhu biha tasdiqun bi kitabillah yace ma'aikata Allah sai da mun Allah tabbata gare shi ya sunnantar da sunnoni da shi da waɗanda suka jibinci lamari bayan shi yana niyan khulafa'ur rashidun yace ruko da wannan sunnan sunnonin da suka yi yace gasgatawa ne da littafin Allah kanka ce a ni sai na gani cikin alqurani abinda kaga sun yi to wannan abu ne wanda ke gasgatawa da littafin Allah haka Allah ya so haka Allah ya so wasti'malun bi ta'ati Allah kuma wannan aiki ne suka yi da bin Allah abinda suka zo da shikin nan aiki ne suka yi da bin Allah wa quwwatun ala dinin Allah kuma karhi ne akan addinin Allah laysa li adin taghyiruha babu wanda yake da ikon canza waɗannan abubuwan da suka shimfiɗa su wato tun daga Maki sallam da halifafin shi wannan shiryayyu ba ka da yancin ka ƙara wani abu ko ka rage akai wala tabdila ko ku ka canza ta da wata daban wala nazuru fi ra'ayin sirayi man khalafa ko ku ba ta yi wa ka yi dubi cikin ra'ayi na wanda ya saba masa wani haka ɗauke shi ra'ayi kuma an zo abubuwa ne wanda sun faru daga baya zai irin a ce duk wanda ya saki matar shi saki uku cikin kalma guda ɗaya da aka zo tun zamanin Allah tabaraka wataala ya ce at-talaqu marratan shi saki shudi ne guda biyu ayi a sake yi hakan nan wannan in mutum zai biyo wani ayoyin Qur'ani zai gani ba saki ba cikin kalma guda ake su guda uku nan in ka yi ne ka rike in ka saka baka rike ba in ka sake yi ne kuma ka sake sakin to shikenan in ka saki ka sake wani bayan shi to wannan ne hatta tanki a zuwa da yaron sai ta rabu wani sannan ta lita gare shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bayan zo irin wannan sakin yace alaihi sallam ya hushi yace atala abuna bi kitabillahi wa ana baina zuhuri za ku rika wasa da littafin Allah ana diku ina tsakiyan ku ina tare da ku to wannan sai ba dauki wannan sakin baka ba saki uku to zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai kama ana wasa da abu yace to wallahi abin da kuke yi kuna wasa da saki gaban nan duk wanda ya saki yayi saki uku cikin kalma daya zamu zartar mai da su kawai saki uku shikenan duk cikin sahabbai ba wanda yace a'a zamanin sayyidina Umar sai aka duki aka duki magana haka duk wanda yace ya saki matan su uku shikenan ko sha nawa kace ina masu jari sha biyu sai a duki uku a bar matar kawai dai matan mutum ta su kushe ta alwai mutane ba su kushe suna da hukunci ba har sai wajen kabi na bakwai lokacin Ibn Taymiya shi malami da yazo sai ga ra'ayin shi sai ta ai ga inda Qur'ani yace ga inda sunna ma yi sallallahu alaihi wasallam annabi sai haka ya bar mutane kenan kawai shi sai ce kawai mutum ya saki matan shi saki uku nan kawai dai kawai ya kawo to wannan zahiri kaga ya saba ma wannan magana ta sayyidina Umar da kuma abin da yake ijma'i ne na al'umma sai na umar da yake wannan magana ba wanda ya saba mai kuma al'umma baki ɗaya sun yarda da wannan hukunci da sunna kuma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin ku riko da sunna ta da wanda zasu zo bayan wannan khalifofin da ashe din shine yake cewa nan Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yake cewa ai bi da sunna abinda suka sunnanta gaskatawa ne gari tayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce aji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce aji abinda suka faɗi wa'in to wannan kuskure ne babba amma har yanzu ana samun cika doma masu ganin wannan ra'ayin na wannan wanda shi sai bayan karni na bakwai sai karni na bakwai aka yi shi ba wannan duk shekarun da suka wuce wajen shekarun 16 mutane suna tare da maganar ta sai na Umar kuma yawan al'umma shi kadai yazo yake da fahimta wannan kowa yana iya yi kuskure maimakon a duki abin kuskure wa su har yanzu suna nan suna kokarin su halatta wa mutane irin wannan abin kuskure ne na yayi shi a kokarin shi kuma ana sa'o da mutane ba su ka wannan kuskure Allah ke maniktara jiha wa huwa mu'tadin duk wanda yayi koyi da wannan sunnan to shine shi dai wa man intasara jiha fa huwa mansurun duk wanda ya nemi taimako ne ita to shine abin taimako wa man khalafaha wa taba'a ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya saba mata yadi tafarki wanda yake ba na mu'mine ba wallahu lahu mata wallahi Allah zai jibantar mai abin da ya jibinta wa salahu jahannama Allah ya kona shi da jahannama wa ta tumsira wannan makomashi dayimuni wannan karshen magana nashi kamar yana iktibasi yayi iktibasi ne da ayatul qur'ani take cewa wa yushaqiqillahu rasuluhu wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wani sirri jana mu da tafsira duk wanda ya saba wa Allah da manzo Allah wai shaki Allah rasulullahi wai tabi sabila ghayr mu'mini ya bi tafarki wanda ba yake ba na mu'mini ba Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu jibin tan mai abin da jibinta wani su dai jahannam mu kona shi mu sa shi jahannama wa sa'at masira jahannama ko tayi muni ta kasance ne ko mata mutu wa qala al-hasan ibn abi hasan al-basri da muke zance shi dazu kenan yace amalun qalilun fi sunnati dan aiki dan kadan amma cikin sunna khairun min amalin katirin fi bidati shi yayi aiki ne yawa cikin bid'a irin wannan ya wuce daga gare mu shi ma arawaito daga sayyidina Hasan amma sai ya rawaito shi ne marfu'an yace annabi sallallahu alaihi wasallam to ana iya abin da akwai abin da cewa mawqufi in aka rawaito shi daga bakin sahabi koko maqtu'i bakin wanga din bakin tabi'i ne ya fade shi bai dangana shi yasa bai zama marfu'i to aka kawo banta an yi diwanta marfu'i aka kawo wannan mawqufi koko maqtu'i ana kawo shi ne saboda ya karhawa wancan na farko daman mun usatin da ya gabata mun karanta irin wanda ke marfu'i wa kana ibn shihab ibn shihab az-zuhri kenan yace balagana ar-rijal min ahli al-ilm yace ya isa zuwa gare mu daga wasu mazaje na mazuwa ilimi kalu sun ce alayti samu fi sunnati najatu wanda suka su tabi'ai suka ce ya zo daga gare mu daga mazuwa ilimi kawai sabai suka wuce in ko tabi'ai ne suna yin tabi'a suka da musu yace an hida musu cewa shi riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tsira ne duk wanda ya riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ya tsira وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى اماله بتعلم السنه والفرائض واللحن هكا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يربطوا ما ايكتن شي وانا سكي جاغوروري وند وكرتا سو جاغوروري ا cikin garuruwa na musulunci yarubuta musu bitalum sunnah walfaraid wallahan bas nemi hakki ta'allum neman sani ne neman sanin sunna da abuna kima fara'id fara'id din nan sun ce ko dai farilloli a bambanta abin da yake farilla daga abin da yake ba farilla ba koko an suka ce ana yin fara'id ilimi na gado shi ma ana ce mai fara'id wallahan da kuma harshen lugar larabci shine ke ce a ayin luga ana yin luga ta larabci amma wan suka ce bi ta'allum kin nan maimakon ya aika musu da su nemi sani yana yin da su sanar su koya mutane sunnan ma'aki sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimi na rabin gado wanda shi yazo cikin wata riwaya cewa shine rabin ilimi wallahan da kuma lugar larabci wa kana sai na umre ce inna nasan yujadilunukum yani bil qur'ani yace ku sani wa azu mutane da su suna muku jayayya da alqur'ani su sun karanta alqur'ani yace kaza su nuna muku kawai ai abin da ke akwai cikin qur'ani shine
wanda babu cikin Qur'ani ba san da shi ba ba yi aiki da shi ba wanda ba su gane ba fa khuzuhum bis sunani yace to ko rike su da sunnoni fa inna ashabu sunani alam bi kitabillah saboda wanda suka san sunna suna ashabu sunan bazuwa sunna su ne mafi sani da littafin Allah wanda suka san wannan ya san alqur'ani ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yahi wanda shi alqur'ani kawai ya sani da ba cewa ba ka san alqur'ani ba ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana alqur'ani ya fassara alqur'ani kenan wanda ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine ya san alqur'ani kai dai kana da'awa ne kana tsammani ka sani kai ko baka sani ba fa inna ashabu sunani a'lamu bi kitabillah وفي خبره رضي الله عنه يازو أتكين هما حديثين شيسينا أمت لها الحروة هنا صلى جزيل حنيفة ركعتين يعني دي صلى أني كأسن أن نمت عن مدينة لكي كرا زيل حنيفة يعني صلى ركع بيو كينا يكسر صلى تمي تفيا تن أمنا قل فقال أسمعوا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتي يزان أي كتاوة abinda na ga ma'aikin Allah ya damu ta Allah tabbata garshe yana aikatawa dan ya nuna mutane tsaban koyi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam su kai tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikata haka zo wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bai cika sallah ba ma'ana azhar yayi ta raka'a biyu bai yi tabarka ba wa ana ali radiyallahu anhu haka an karbo daga sayyidina ali radiyallahu anhu tabbata garshe yana karana yayin da ya hada Hajji da Umara shine kirani tun wajen dokan niyan ma mutum ya ce labbaika bil hijjati akwai bil hijjati wal umra kaman da yazo ta riwaya ta tunani haka yace fa qala lahu Usman radiyallahu anhu sai sabi an sallallahu alaihi wasallam sai na Usman radiyallahu anhu ta gare shi ce ma sai na Ali radiyallahu anhu tara anni an hannata anhu wa taf'alu kana gani wannan aka ce ganin wannan ba wai gani na ido ba gani na ra'ayi na fahimta kana ganin kai kana fahimtar cewa abinda nake hana mutane su aikata shi kai ko zaka aikata shi wato shi sai na Usman la tabbata a gare shi lokacin yana ce yana hana mutane da su yi kiranin nan kenan abin da kina kirani ko tamatu'i shi tamatu'i da kirani duka zamani guda za ka yin Hajji da Umara tare shi kiranin ma tun daga can ka dauko niyya in kasa kaya kada kasa harami baka hidda wasai ka ida haji baki da ko maka zo kai umra shi abin da ke sa mutane shi ke umarnin mutane da sai ka tashi ne shi abin da ke ifradi kawai kai niyyar haji shi kadai in ya so ita umara dukkan watannin shekara na umara ne sai ka zo gona lokaci ka sake wa an suka ce wannan yayi gyara ma mutanen makka sai kasance akwai mauci za a yi taro guda biyu taron haji kuma da taron umara da dai sauran wasu abubuwan da mutane suke gani kamar tarayewa su ne alheran da sayyidina Usman ya gani yake so ya sa mutane to su rika yin su rika rarrabawa to watakila shi ko abinda sayyidina Ali zai hudin nan ya uya gare shi ko ya manta sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce lam akun ada'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kauda hadi min nas ni ho ban zama ba mai barin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadau wani mutum daga mutane abinda na san wannan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa shi kawai zan saboda do magana dan wani abin dan wani ya ce ai ko a bari ba ho ruwa da shi to aka ce dai daga baya ko sayyidina Usman bai bayyana gare shi ba cewa wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi ko ko irin shi yayi ko ko shine mafi kici ba har sai da sayyidina Ali ya hudu ne haka Allah ta wa anhu radiyallahu anhu ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى هكا يزور رجل سيدنا علي رضي الله عنه يأتي ألا كثورة إني لست بنبي إني هو بقى النبي بني ولا يوحى إلي كما بقى وحي أكي منبا ولكني سيدي إني أعمل بكتاب الله وسنة رسولي إنا أكيد لتاين الله سنة النبي شي annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mastata'tu iya ikuna iya iya wata wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqul abla da mas'ud ya kance yana cewa al-qasdu fi sunnati khairu min al-ijtihadi fi al-bid'ati wa kari a tsaka tsaki a cikin sunna aiki da sunna mutun ya riga takaitawa shi bai zuwa wa ba shi bai takwasako ba yace yin aikata sunna ne sai haka shi yayi daga mutun yayi kokari a cikin aikata bid'a abinda ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba abinda ba shi ne ba hanya ma ki sallallahu alaihi wasallam wa galibun umar radiyallahu anhu salatu safari rak'atan abdullahi da umar ya dara da mata gare su biyu shi da mai shi duka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah ta balaguro ho raka'a guda biyu ce mana khalafa sunnata kafara yace duk wanda ya sabawa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafarta aka ce wannan in mutum malama sunna wannan fasara guda biyu suka ce da yace wanda ya sabawa sunna ya kafarta wanda ya sabawa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da warware abinda sunna ta zo da shi yanzu kamar wannan sai kace a kai baka yarda ba mutum yace bai yarda ba da wannan sunna ta baki sunna to me yake kafarta koko mutum ya saba masa kawai da istifabi da renawa a shi ga yanda ne sai ni ba haka zan yi ba mutum ya saba ma kisa sunna suka ce kuma kafircin dake ni kuma nabi ma'ana ta bi suka ce a kufurun ni ni'imati ne wannan ni'ima ce wata baiwa ce rangome ne na Allah tabaraka wataala Allah ya ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in kace kai ka saba ba ka san wannan shi ma ka kafirce ma ni'ima ka butulce ma wannan ni'iman ta wanda ka samu daga maki sallallahu alaihi wasallam wa qala ubay ibn ka'ab ibn radiyallahu anhu yana ubay bin dan ka'ab idara da mata gare shi yace alaikum bis sabili wa sunnati na hore ku da tafarki da sunna fa innahu ma 'ala al-ard min 'abdin 'ala as-sabil wa sunnati zakara Allah fi nafsi ففاضت عيناه من خشية ربي فيعذبه الله أبدا انا هوريكو دا كوي ركي تفاركي نا ماكي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شاني دا لمري باب وانو دا يكي اكن قسا باب وانو باوا دا يكي اكن قسا وان دا يكي اكن تفاركي النبي صلى الله عليه وسلم زي ركو دا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسان تي يا عمباتي الله اتكي رانسا هر ادا نسو زبدا هوا يسابن نصوران الله اتي كوما متي اسامو يا ايكتو وانا الله يعذب داشي yace wannan Allah ba zai ne azaba ba har abada wa ma ana al-ardi min abdin ala sabili wa sunnah zakara Allah fi nafsi faqsha'ar rajdu babu wani mutum shi ma wanda yake akan kasa wanda bawa ne na Allah yana akan tafarki da sunna ta maki sallallahu alaihi wasallam wannan zai ambaci Allah a cikin ransa faqsha'ar rajdu har hatan shi ke kan shi ma min khashati Allah saboda tsoron Allah illa kana masalhu كما تقول شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابت حارث شديدة فتحت فتحت أنها ورقها فتحت أنها ورقها إلا هت عنه خطاياه كما تحاط أن الشجرة ورقها يتي شي ما متندي كتنشاون لكي أكان سنة ما يجب ذلك شي سوى kamar yadda ake yanzu cikin hadisi ne babu wani aiki sai da niyya kuma aiki shi ma da niyya bai zai sai in ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake abin ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umari da shi ko koyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ambata Allah irin wannan har watan jikin shi nan ta kame yace to wannan misalin shi kamar misalin wani ice ne wanda ganyen icen nan suka bushe ice ne mai ganye ki haka sai ganyen icen suka bushe ana cinye haka kuma sai iska mai ƙarfi ta zo ta bugi icen nan mun san ganyayyakin nan duka su zubewa yace to shi ma yanda ganyayyakin icen nan suka zube shi ma zunuban shi za su zube su bar shi kamar yanda ganyayyakin iccen suka zube suka bar iccen fa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin wa muwafaqati bid'ati yace ku sani cewa aiki tsaka tsaki cikin bin tafarki da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi daga kokari cikin sabawa tafarki da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da dacewa da bid'a وانظروا ان يكون عملكم ان كان اجتهادا او اكتسادا ان يكون على منهاج الانبياء وسنته يجي تو كدوبا وغني ايكنكو كلن يكسنتي كو كوكاري ني زاكوي اسيكي كو كو تسكا سكين ني زاكوي ya kasance dai ya dace akan tafarki na annabawa da sunnar su wa kataba ba'du ummalu umar ibn abdul aziz ila umar bihali baladihi wa kasarati dususi yace sashi masu wanda suke ma'aikatan umar ibn abdul aziz ne wanda muka yi zance shi dazu ya rubuta zuwa umar da hali wato shi sai umar shi umar ibn abdul aziz shine khalifa na musulmi baki da na kasar musulmi baki da shi wannan wanda yake aiki kamar president nashi ko wanda jagora wani kasa cikin kasashe cikin garuruwa ya rubuta zuwa gare shi yana kokai kokan barayi sun yawa a kasar tashi yace tambaya yake a cikin abin da ya aika ma shi khalifa hal ya akhuzuhum bi dhinnati aw ya'maluhum ala albayyinati wa ma jarat alayhi sunna tunda barayin nan sun yawa yace wai murƙal rukun su murƙa kama su da tuhuma kawai karamar tuhuma amma kawai alama ma wannan barawo ne ko a kama shi ko ko dai abin su dai a ri aiki da kamar yanda sunna ta zo alal bayyinati wa ma jarat alayhi sunna amsa zawa da shaida kamar da yanda sunna ta take bayyanawa ina ka mutum aka to mutum in kace wannan kaza ne sika kawo shaida ba ta kawai wannan barawo ne kawai ko da an yi ce barawo ba neman bayani ba neman shaida ya ne aka yi me yasa ta ya kawai sai a mai hukunci abin da yake tambaya kenan baka taba ilai umar sai sana umar bin abdul aziz ya rubuta zuwa gare shi yace khuzun bil bayyinati wa ma jarat alayhi sunna karke su da hujja ta da shaida da kuma abin da sunna ta take ta gudana akan shi fa in lam yuslihuhum al haqq fala aslahuhum allah in har allah bai gyara su ba to fa in har gaskiya ba ta gyara su ba bin gaskiya in bai gyara su ba to wannan aka ce kamar addu'a ce kamar yace so kar allah ya gyara su fala aslahuhum allah koko yana ba da labari ne ai Allah ba zai gyara su ba in har kaga wanda bin gaskiya inda gyara su ba to Allah ko ba zai gyara su ba har abada je ko da mar da zakai bata gyara su wannan ko ana an ba labari akwai wani shi ma sarki ne irin barayi suka yi mai yawa barayi sata ta yi yawa yanzu shi sama da aka ce akan siyasa sabarki shi ma shugaba ne na musulmi shi barawo dai ba hukumci shi kowa ya sani ba sari ga nokto wai dio mai zai maka sabara karmi Allah ai yanki hannu ake hidda musu ko to shi kawai sai saboda abin yayi wa sai yake kashewa an kawo barawo kawai a kashe an kawo barawo a kashe wai shi siyasa ce saboda abin yayi wa wata kidan yana kashewa mutane suna shi tsoro a daina yau abu ma sai kare karuwai kashin bai rage su ba sai rubuta zuwa wani malami mai hikima yace ne ne ba shi shawara yayi kamata yi sai ce mai to abin da zai ya koma da yake aiki da abin da Allah yake kawo mutum yayi satan na aikin hannu a sai ga yankin hannu sai to shikenan da aka fara yankin hannu sai kuma shikenan barayi sai suka aka nemi barayi ma karasa kawai ba sai shikenan aka samu aka yi maganin wannan satan daga baya sai sake rubuta wa malamin nan yace to wai me hikima ya aka yi haka yace mai ai hikiman shi da mun tana cikin bin dokoki na Allah yanda Allah shi ya san abin da ya ashi yace ai in wanda kake kashewa ina kashe mutum shikenan shi ya san shikenan ba mai wazantuwa da ba mai ganin shi balle wazantuwa shi amma wannan an yanke mai hannu duk wanda ya gan shi wannan ya saka hoya kai dige mai hannu mai sai sata ma sai ga shi irin wannan za a mai da shi sai tsorata kuma an yi gaban mutane an zo an bayyana jami'i an zo an hidda mutane mutane su tsorata kuma ko gobe aka gama da mutum shi ma ya zama aibi gare shi shi wanda ba ka shi ma watakila ya huta amma shi wannan kullun kana yawo ana aibanta ka da an ga mutum da wannan gunduru da hannu ce wannan barawo tsohon barawo ne ma ya tuba to shi ya sanya wa ana aba'in fi qawlihi ta'ala ko aba'in rabah ko kunta aba'in dai an kan wai ya ce a cikin fada Allah ta'ala madaukakin Allah tabaraka wa ta'ala ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko Allah tabaraka wa ta'ala ce in kuka samu sabani ta saba cikin wani lamari na addini to kome da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ila kitabillahi wa sunnati rasulihi ana ne kome da shi zuwa littafin Allah alqurani da sunnan annabi shi tiya da mutum Allah tabbata gare shi har wayo dai ruko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa kala shafi imam shafi shi ma radiyallahu ta'ala anhu wanda kowa ya san shi Muhammad ibn Idris ne mazhaba bai tsaban riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mazhaba ma shi ha guda biyu yake da amma duk da hakan nan duk mazhabobin nashi ta farko da yayi hijaz da kuma da ya komo misra shi ma ya ga wasu abubuwa ya canza shi yana cewa yanzu a cikin nan yana cewa laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tibawa ina ga shi mun taba tarjuma shi ko Muhammad ibn Idris ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi ne limamin mazhab Shafi'iyya kuma shi yayi almajirin Imam Malik ne kuma shi ya yayye shi hijira tana da 150 ne an ce ranar da Abu Hanifa shi ma radiyallahu anhu mai mazhab Hanafiya ya rasu ranar da ya rasu ran naka yayye shi hijira tana da shekara 150 kuma yayi wafati hijira tana da 204 duka yayi shekara 54 a duniya yake cewa laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tibawa dangance da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu komi kawai sai je ya garita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba wani abu ake mata wai binta ake zaka ce wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yatta ake ina da suwa tira a to wannan kamar shine nuni ga abin da ya shahara gare shi yana cewa shi za sahha alhadithu fa huwa mazhabi ba mai mazhab ake ce mai shi yana da mazhab amma cewa shi mazhab ba guda biyu yake da ko yace to shi in hadisi ya inganta ita ce mazhaba ta hadisi kawai in ya inganta dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko to shine mazhaba ta yana da abubuwan mamaki sosai da saukin hali da kyakkyawan dabi'o'i shine ke mai cewa shi kullun in suna jayayya da wani basu kan a fahimci wani abu shi so yake wannan nan yayi rinjayi a ran shi so yake wancan yayi rinjayi ba wai kana rinji kana neman su kai su shiga kada mutum ba shi so yake a kada shi to shine ke hado wannan magana shi kawai dangance da sai laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tibawa cikin sunna alaihi wasallam babu komai sai biye ya gareta kuma ke hado wannan shi in dai hadisi wata ya inganta duk masu bin mazhab shi duk masu bin magana shi ce ake da in ni har hadisi ya inganta to kar ku ji ko na ce ai kaza ko in dai ku samu hadisi wanda ya inganta to ku rike da shi ku yi kokari shine mazhab ka wa qala umar radiyallahu anhu umar idan da wata gari shi ce wa nazara ila al-hajar al-aswad shi ko lokacin yayi duba zuwa Hajar al-Aswad yace Hajar al-Aswad dutse nan dai wanda ake sunbanta wanda ake shan nono na jikin Kaaba da yadda gare sai yace innaka hajaru la tafaw wa la tadur lalle kai fa dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa walau la anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqaddiruka ma qaddartuka ba dan na ga ma'aiki tsaya da mu ba dan na ga ma'aiki Allah tsaya da mu da Allah saboda gare shi yana sunbantar ka ba da ni ba ban sunbance ka ba kuma kabbala wannan ya sunbace shi to duk cewa an ce a zamanin nan sai na Ali da tsaro ya hadi ne abin da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yamina Allah ta akan kasa kuma da daga aljanna aka doko shi aka sanya shi a wannan waje ru'ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yuziru naqatahu fi makani kuma wannan an gasayin na Abdullahi dan Umar idan da mutane gare shi yana zagayawa da dabbar shi a cikin wani wuje wasu ila an wuce aka tambaye shi haka kawai ana tafiya ne shi aka zo wani wuje aka ce ya zagaya daga inda yake nan sai da ya kewaye komo inda yake yana saman dabbar shi yana saman tago shi aka tambaye ya ka haka faqala sai ce la adri illa anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fa fa'alatu ani ban san wani abu kawai face na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan abin da kuka na aikata ni ma kawai na aikata ban zo wannan wajen nan wajen sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin yana kuka na haka Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni ma kawai na aikata inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ban san wani dalilin ban me yasa ko ba wani dalili kawai saboda tsaba koyi da biya ga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Uthman al-Hiri na abu Usman al-Hiri yake wahiri yawa hiri ne yake sai bihaili muhammala baksura wannan ana ce mai sa'id bin isma'il anti shugaban kamar yanzu zabi yace shugaban sufayi ne a wannan garin nasu na hira an yi shi hijira tana da 298 yayin wafati. Eh, wannan bawan Allah yana cewa man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataka bil hikmati. Yace duk wanda ya shugabantar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa kanshi ya sanya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace shugaba itace abin biya gare shi qawlan a wajen magana shi wa fi'lan da aikin shi, to wannan mutumin za a same shi nataka bil hikmati, za a same shi yana furci da hikima, za a ji hikimomi, hikima tana fita daga bakin shi, wanda kawai shi sunna ne sunan ita ce magana shi ita ce aikin shi. Wa man amara alhawa ala nafsihi na taka bil bidati, duka wanda ya shugabantar da san zuciya akan kanshi shi ko za a ji yana furfi da bid'a, magana kawai ta banza abubuwan da ba su ne ba. Wa gana ta hada tustari, aka sal a tustari wanda aka sani shi ma babban bawan Allah yana cewa usul madhhabina thalathatu, shi ma babban su shugaba ne cikin tayyiba ta sufai, yana cewa asali ko usul su ne asalin luka kenan, ko asali na madhhabin mu, na matahiyan mu yake guda uku ne. Na farko al-iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam, koyi da ma'aiki da annabi ya rama tare da sabata gare shi, fil akhlaqi wal af'ali, a cikin dajiyoyi da ayyuka abu na farko kenan. Wal aklu min al halal, da kuma cin halaka halaliya. Ko ikhlasun niyyati fi jami'il a'mal, da kuma tsarkake niyya a cikin baki ɗayan ayyuka, komi zakai kai dan Allah. To wannan ce shine asali da yadda ake ta sufaye, bayan Allah ya ce kawai wannan asalin nata abu uku ne, su ne wannan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duka ayyuka da halaye, da kuma cin halak tun kan mutum ya ci haram, da kuma tsarkake niyya duk abin da zakai mutum ya ne Allah. Waje a fi tafsirin kaulai ta'ala, wannan kamar haɗin wani in kana so mutum ya zama bawan Allah na gari, ina ka san waliyan Allah sufayen nan, in kana so ka zama kamar su, kawai wani abu wani zaka rike a ce asalin abu wani abu ne guda uku ne, sai dai kasance abin koyin ka Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka kiyaye ka san halaka wannan lalle kai haka, wannan shi karshen zama bawan Allah kenan. Abinda ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da yawa da masu nema in sun yi adda Allah ya karba kenan, kasance abin da zaka ci halaka ne zaka ci, kuma sannan mutum duk abin da zaka yi kan Allah dan Allah zaka. Waje a fi tafsir kaulai ta'ala wal amal salih yarfa'u, ya zo a cikin tafsirin fada Allah tabaraka ta'ala da yake cewa aiki nagari Allah shike dokaka shi, annahu liktida bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa aiki nagarin na shine koyi da maki tsira da maki Allah ya rahmata Allah saboda gare shi. Wa hukiya an abu an ahmad bin hanbal, a haka to daga ahmad dan hanbali kamar da aka san shi ma mai mazhaba ne ta hanbaliya, قال ياتي كنت يوما مع جماعه تجردوا ودخل الماء, لكن شيء ترى تاريخ الجماعه متاني سي suka tube suka shiga ruwa, wanka ne zai kowa ya tube ya shiga cikin ruwa aka yi ta wanka. Yace fasta'amartu alhadith man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu alhammama illa bi'izari illa bi'izar. Yace sai na aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin cewa yake duk wanda ya bada gaskiya, duk wanda yake bada gaskiya da Allah da ranar karshe, to kar ya saki ya shiga wurin wanka sai da jabto, kan mutum ya saki ya shiga ka shiga tsara duk abin kanshi, ko kowa ya shiga shi sai ya tuna wannan sai ya ce to gaskiya tunda haka Annabi zai ni ko haka zan, yanda Annabi ya wadi haka zan yi, ya shiga jabta shi. Yace walam atajarrad bin tube ba, ban yi tsirara ba. Fara'aitu tilkal laylata qa'ilan li ya Ahmad abshir fa inna Allah qad ghafara laka bi isti'malika sunnah. Yace a cikin daren nan sai naga wani mai fada yana cewa ya kai Ahmad kai farin ciki, lalle Allah yayi gafara a gare ka saboda aiki da sunna da kai. Waja'alaka imaman yuktada bika, kuma Allah ya sanya ka kai jagora ne wanda za a rika koyi da kai. Qultu man ant, sai na ce kai ko wane ne kai? Qala Jibril, sai ce ni ne Jibril, malaika Jibril ne alayhi salam. Wannan ya samu wannan darajan, kuma shikenan ya zama abun koyi ga shi, ha tashi kiyama yanzu mai mazhaba bane guda cikin mazhabobi mafi shahara guda hudu a duniyar musulmi ko a duniyar al-sunna to ga abin ya samu wannan duka saboda koyi aiki da sunna mai aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka kauli cikin karatun da ya gabata ne al-sunna ya cewa duk wanda ya riko da sunna guda daya sunna daya ta mai sallamin kai riko da ita wannan sunna za ta kai ka aljanna to gashi dai shi wannan ya zama kamar shaida ke alhamdulillahi nan zamu takaita a lokacin sallahi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وت